songs.com.
Ilim Baba. On top. Inaganki, Sandy Shawki, Idanaganki, Sesoya Kamani. Inaganki, Sandy Shawki, Idanaganki, Sesoya Kamani. I sabota ke, wallahi na shafama. Imbabu ke, wallahi zanadama. Sunankine araina jinankina jikina kizo moje muhira nireke zamba kaina
kizo mutatauna
nike chena saraina
kizo mutatauna
nireke zamba kaina
kizo mutatauna
nike chena saraina ganki baza na mance da fuskar ki ba ruwa da iska baza su hana nazo gonki ba nazo da zance kalaman so shine nazo na baki ina makance a soyayya ni ba ni so na barki ni da ke zan ba kaina
kizo mu tattauna
ni ke ce na saraina
music at housesongs.com.
Northeast Records.